A wani taron manema labarai a babban birnin tarayya Abuja, na kasar Sin sun ce duk da goyon baya da suke ba shugaba Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC, yanzu ya zama dole ne su koka domin su tunatar da gwamnati irin alƙawarin da aka yi musu a baya. Yarima Suleiman Ibrahim shine jagoranci na kasar Sin.
Satin da ya wuce akwai mutanen mu da aka kama su suna bara nan cikin Abuja. Aka kama su wayansu su aka yi bail din su mutum uku naira 45,000. To idan misali ba wasu dama su yi wannan baran sai na za su samu kuɗi su yi kuma bail ta su.
Shi ma shugaban kungiyar Kutare Ali Isa sarkin Kutare Abuja ya ce da su aka yi gwagwarmaya a zaben shekara 2015 amma har yanzu ba su ji komai ba.
Mun sha rana, mun ji yunwa, daidai da fiya wata, wallahi wallahi muna mu muka haɗa muka cewa yan kuma muka ba su wurin jihar Kuri'a. Babu canji ko ɗaya gare mu, kuma wanga gwamnati na Buhari, gwamnati na wanda ya yi alƙawari kowa da kowa duniya ba a kuma zo aka yi mana ba wanda muke.
Ɓangaren mata kuma shugaba Fatima Suleiman ta tofa albarkacin bakinta tana mai cewa.
Ina da kike ji abu nu omo iya fidesha kawo kujera gado ba wanda ban iya tsakawa ba ba iya ban iya sarafawa ba amma akan sanadiyar irin wannan ba jari dole in kai shi sabilillahi anan wurin sai a kama mu amma idan yanzu muka samu tallafi ga gwamnatin Najeriya muka samu aikin yi tunda mun koyi sana'o'i kala kala yanzu dai karin wata ma ban fita baran ba saboda irin wannan saboda ka taimaka mana ku taimaki ƴaƴanmu.
To ganin cewa zaɓe ya gabato, Yarima Suleiman Ibrahim shine shugaban na kasar Sin ya bada shawara.
Idan har gwamnatin tarayya tana son mu lallai mu yi tafiya tare da ita, to wajibi ne ta zauna da mu tun ta yadda da mutane da daga tamu ta san mu a zuwa zauna da mu a duba menene yake kawo wannan matsalan saboda a gyara domin mu fatan mu cewa shine shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dawo 2019 ba wai burin mu bane a ce kasa ta lalata saboda mutum ne wanda muka danna gartacce ne ba kuma barawa bane ba azalimi bane.
Amma ministan kula da ma'aikatan matasa Barisa Solomon Dalo ya ce akwai matakan da gwamnati take ɗauka.
Mu fa mun zo gyara ne wannan gwamnatinmu ranan gini ranan zane ba mu waiwayan Najeriya ba mun zo gyara ne kenan. Yan Najeriya da suka zabe mu sun sani cewa komai ya lalace. To idan ma gida ne ta lalace gyaranta ba za a yi ta cikin rana guda ba. Domin kafin a gama gyara a yi fenti a shiga cikin sai an shiga cikin an kwanta kafin za a fara cikin murianta. To saboda haka duk matakai da muke ɗauka matakan gyara ne.
Abin jira a gani shine tasirin da irin wannan yunkuri zai yi domin majalisar dokokin Najeriya na shirin yin doka da za ta baiwa na kasar Sin kashi 20 cikin 100 na dukkan mukamai. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.